Jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 7 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa wasu 'yan jihar Niger na ikirarin ingantuwar matakan tsaro a jihar ya zuwa yanzu.
Akwai zaman lada a Niger.
Amma har yanzu ana garkuwa da mutane wajen sarkin power.
Wa'annan mutanen jihar Kaduna ne suke cigowa suna wannan. Wannan tabbaci.
Za kuma a ji Usman Kabara da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Sannan a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, kan cika kullu labaran duniya. Kasashen duniya sun maida martani dandana akan sanarwar shugaba Donald Trump cewar a hukumance Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wani mataki da ka iya sake tada rigima a tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya jagoranci kasashen duniya wajen maida martani a jiya Laraba, inda aka yi ta kira da a kwantar da hankali kuma a kai zuciya nisa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a daren shekaran jiya Talata cewa wakilan kasashen Bolivia, Masar, Italiya, Senegal, Sweden, Birtaniya da Uruguay sun buƙaci a gudanar da wata ganawar gaggawa, inda sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya zai bayani kafin ƙarshen wannan makon. Shugaban Falastinu Mahmud Abbas ya ce sanarwar Trump akan birnin Kudus ayyana janyewa ne daga rawar da yake takawa ga shirin zaman lafiya a wannan yankin. Kasar Masar, wadda ita ce kasar Larabawa ta farko da ta sa hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da Isra'ila a shekarar 1979, ta yi Allah wadai da shawarar shugaban. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gaggauta maida martani mai tsauri. Ya ce wannan shawara abar nadama ce wadda Amurka da Isra'ila suka ɗauka. Faransa ba ta goyon bayan wannan shawara, saboda ta saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta yi wasi da ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi ko Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi marhabin ne da wannan shawarar. Tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kuma shugaban dattawa Kofi Annan ya faɗa a wata sanarwa cewa ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ila da Falastinawa ba har sai an mutunta 'yancin ɓangarorin biyu a birnin mai tarihi.
Kisan shugaban Yamal Ali Abdullah Saleh a ranar Litini da 'yan tawayen hutu masu samun goyon bayan Iran suka aikata ya ƙara jefa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin rashin tabbas da kuma ƙarin tashin hankali, wanda ya sa wasu ke hasashen ƙarin yaƙi mai tsanani wanda tuni aka fara ma tsakanin ɓangarori da dama shekaru uku da suka gabata. Biyo bayan kisan na Sale da 'yan hutu suka yi ko sakamakon yaƙi ko kuma dai kisan gilla kawai, 'yan tawayen suna shirin ƙarfafa ikonsu a birnin Sanaa da ke hannunsu tuntuni. Sun kama sama da ma'aikatan kafofin yaɗa labarai 40, ciki har da ma'aikatan Yemen Today, wata tashar gidan talabijin mai alaƙa da Sale. Daga bisani ta ƙulla alaƙa da 'yan tawayen hutu a yaƙin. A halin da ake ciki kuma, jiragen yaƙin da Saudiya ke jagoranta sun ƙara ƙaimi a jiya Laraba wajen kai farmaki a Yamal.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilai ta nan Amurka a jiya Laraba ta yi Allah wadai da kisan ƙare dangi na ƙabilar Rohingya, inda ta amince da wani ƙuduri wanda ƙuri'a kashi biyu cikin uku na wakilan da suka ƙada suna kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa musulmin Rohingya marasa rinjaye a ƙasar Myanmar da ake kira Bama. Wannan kudirin shine matakin farko da majalisun Amurka za su iya dauka da za su kai ga aiwatar da shirin kakaba takunkumi da zammar matsin lamba ga samun kudaden sojin kasar Bama. Kana Amurka za ta baiwa Muhammad din tallafin tattalin arziki. Wannan batu ne na nuna kyakkyawan hali da kuma tsaron kasa, inji shugaban kwamitin harkokin kasashen waje na majalisar wakilai Ed Royce, da dan jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar California, wanda ya faɗa a ranar Talata. Ya ce babu wanda zai tsira idan ana fama da tsaurin ra'ayi da kuma rashin zaman lafiya a wannan bangare na duniya. Kimanin 'yan Rohingya 600,000 ne suka rasa matsugudansu a cikin 'yan watannin nan, suna arcewa zuwa Bangladesh kuma suna haddasa matsaloli ko kuma rikici na jin kai.
Donald Trump Jr. ya ki amsa tambayar da 'yan majalisa suka yi masa jiya Laraba game da tattaunawar da ya yi da wasu 'yan Rasha, sannan kuma ya gabatar da tattaunawar ga shugaban Amurka Donald Trump yayin da yake dan takarar dangane da ganawar da ya janyo cacar baki kan ko me yayi da wasu 'yan Rasha a cikin watan Yuni a shekarar 2016 a katafarin ginin na Trump Tower da ke birnin New York. Trump Jr. ya kauce manema labarai lokacin da ya shiga ginin majalisa ta kofar baya, kana ya sha tambayoyi har na tsawon sama da sa'a guda daga kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar ɗinkin, wato na majalisar dattawan. Kwamitin yana binciken yiwuwar haɗa kai ko haɗa baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da kuma ƙasar Rasha. Wasu a wurin tambayoyin na jiya Laraba sun ce Trump Jr. ya ce ba zai iya tunawa da abubuwan da kwamitin ke so ya sani ba, ciki har da bayanai a game da ganawa da 'yan Rasha ɗin. Trump ya ce bai faɗa wa mahaifinsa wani abu a kan wannan ganawar ba, har sai da saƙonnin imel a kan wannan ganawar suka fito fili. Ta wani ɓangaren kuma, kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar dattawa ya yi wa mutane sama da 100 tambayoyi a cikin binciken da yake gudanarwa a kan zargin katsa London da Rasha ta yi a zaɓen shugaban Amurka bara. Har ila yau dai akwai ƙarin wasu mutanen kuma da kwamitin zai tambaye su. Shugaban kwamitin ɗan Republican Senator Richard Burr ya yabawa abin da ya kwatanta a jiya Laraba da cewa wani gagarumin dabara ne, wato dama ce ta baiwa ɗaiɗaikun mutane da dama su bayyana abubuwan da suka shafi na sirri, amma kuma bai nuna lokacin da za a kammala komai ba. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara daga jihar Niger, inda wasu ɗan jihar ke ikirarin ingantuwar tsaro a yanzu. Mustapha Batsari, gare ka.
Yanzu a yanzu dai an samu nasarar raguwar aikata miyagun ayyuka kamar su satar dabbobi da kuma yin garkuwa da jama'a da ya addabi yankin arewacin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. A 'yan kwanakin baya dai jihar Niger ta sha fama da matsalar satar shanu da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Alhaji Husaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya.
Sannan kuma bangaren zaman lafiya, Niger ana zaune zaman lafiya.
Kun yaba da zaman lafiyan da aka samu?
Mun yaba kwarai da gaske. Ai, kusan gaskiya ma ba wani matsala.
Batun sace-sacen shanu da satan mutane da ake yi
a Niger, gaskiya a Niger yanzu ya rigu kwarai da gaske daga kashi 100 da yake da a 90 da yake a da, yanzu ya koma kusan kashi 10 ko ma bai ko kasa da haka. Akwai zaman lafiya a Niger.
Amma har yanzu ana garkuwa da mutane wajen sarkin power.
Wayannan mutanen jihar Kaduna ne suke cigowa, suna wannan tabbaci ke.
Alhaji Husaini Boson dai yana magana ne a lokacin da tawagar wata kungiyar Katsinawa da Daurawa suka ziyarci gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, gama abinda shugaban kungiyar Alhaji Musa Garba ke cewa akan cigaban da aka samu ta fuskar inganta yanayin tsaron.
Maganan zaman lafiya a jiha, wanda lokacin da ka shigo gwamnati masu mashin shaida ne, ba mahallukin da ya isa, ko da ɗansa zai mutu ya goya shi a bayan mashin ya ce zai wuce wani wuri, ba ma wai sana'an ba ma ya goya ma nashi ne dan yace zai kai shi asibiti bai isa ba to wannan ba karaman nasara Allah ya baka ta fannin tsaro ba.
A lokacin da yake jawabi gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce shawarar da jama'a suka dauka na maida hankali akan aikin gona ya taimaka matuka wajen samun nasarar da aka samu.
Kuma daidai gwagwado wannan shekarar manoma sun samu abin da suka samu saboda kamar mu a Niger kusan kashi 70 cikin 100 na kujerun haji manoma suka biya daga kauyuka talaka da ke kauyuka wannan karin kaga ana kukan yiwa amma yanga a birni ne Mina Kwantagora Suleja Bidda nan ne zaka ji ana mola ana abin kuma saboda yanayin babban gari yawancin mutane ba su son aiki ba kasuwanci zuciya ya riga ya mutu kuma an saba da rin tafiyar da ake a da ban saboda haka muna iyakan kokarinmu.
A halin da ake ciki dai gwamna Abubakar Sani Bello ya bayar da umurnin da a hanzarta zakulu yan bindigar da suka auka ma wasu bankuna guda biyu al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyu tare da tafka asarar dukiya ta miliyoyin naira a garin Lafai a ƙarshen makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To gaida na ba tsari kafin mu ci gaba ga wannan. Ce taba kidi taba karatu yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu bi wakilanmu ne guda biyu, Haruna Dauda biyu daga Najeriya da kuma wakiliyarmu Tamar Abari a Niger, domin kuwa an yi ranar nakasassu ta duniya. Bari mu je mu ji shin me ya gwakana a wannan wuri.
Wato uku ga watan Disemba, don dubi da irin halin da nakasassu ke ciki da kuma duba hanyoyin da za a bi don inganta rayuwar waɗannan al'umma, sai za a iya cewa irin wannan rana kan zuwa da nakasassun da abin al'ajabi, ganin cewa har yanzu wasu suna kokawa game da ma rashin sanin muhimmancin ranar da kuma irin halin ko in kula da gwamnatoci ke nuna musu ganin yadda suka samu kansu cikin wannan hali na iftila'i. An dai kiyasin cewa cikin kashi 10 na mutanen da ke bayan ƙasa ko kuma al'umma miliyan 650, wato kashi 20 daga cikin su dukkaninsu na kasassu ne wanda kuma kasarinsu matalauta ne. Don haka ne ma kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno suka kira wani taron haɗin gwiwa da ƴan kungiyoyin na kasassu na jihar Borno don zada kokawa gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu da su koyi waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin wannan hali na nakasa. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban gaban kungiyoyin masu zaman kansu na jihar Borno.
Yau in ka juya kana so ka sani mutane
disabled miskinai nawa ne a Borno ba wanda zai iya gaya maka so ya zaka yi kai taimaka musu in baka da sunayen su da sauran su taimako da ake bayarwa a wannan matsalolin da ake ciki masu taimakawa tura da sauran su su duba yadda suke taimaka din ai taimako na musamman ma musamman masu disabled people da ake bada taimako anan kuma ta wajen bada aiki da wajen makarantu duka a zauna a duba ga yadda cewa masu kananan karfi da kuma masu miskinai su samu musamman a basu tunani na ya za a tafi da su a wannan tafiyan
Malam Umar Muhammad dai shine shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassu da sakata da kurame da guragu da kutare da mamakafi da kuma gabatar da wani koke da dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin Maiduguri
muna da koke-koke ta fanni ilimi na musamman wanda ake fada wa education muna da koke-koke na rashin ai kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yanda Lagos da Plateau ta yi kuma bayan haka muna so ita gwamnati ta sama mana office din mu na nakasassu na musamman permanent office din da za a ga mu kadai ne wanda ba mu da jihohi wanda ba mu da office a cikin jihohin Najeriya 36 saboda haka wannan babban kalubale ne ma gwamnatin jihar Borno kuma muna roƙon mai girma gwamna ya taimaka mana da office din da za mu dinga gabatar da ayyukan mu daga cikin jihar nan kuma zuwa cikin sauran jihohi na Najeriya shine koke-koke wanda muka gabatar mishi a takaice
Ali Abdu PRO na gungiyar Guragu na daya haya ta dame mu muna kasassu sofi ya kamata a taimake mu da jarin da mu ma za mu zanna bakin kofa ko albasa ko gawayi ko itace za mu iya sayarwa ba lalle dole sai mun hau titi mun yi bara akwai na kasassu uwayensu sun mutu sun bar su yara kankana ga munan abincin da za a ci ma wallahi tallahi sai ka fita ka yi bara ka samu ka kawo gida a ci ka zura mu Allah ido gobe kuma ka sake fita
Honorable Bukar Tijan dai shine dan majalisar dokoki na jihar Borno da kuma yayi jawabi sa yana mai cewa
yanzu koke-koken da muka ji anan ni insha Allah Rabbi a matsayin na dan majalisa za mu yi compelling gwamnati ta zama wajibi akan ta wanda ba wannan gwamnati mai ci yanzu ba kowane gwamnati ya zo ya zamana akwai wani doka a kasa wanda zai amfani da shi dole ne ya ga ya tallafa muku
sai dai taron na wannan shekarun bai samu wakilcin wani daga bangaren zantarwa na gwamnatin jihar Borno ba Haruna Dauda Bibu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to wakilinmu daga Najeriya kenan sai kuma mu bi tamar mu ji tattaunawa da tayi da wasu bayan Allah a Niger dan jin shin wani matsaloli ne su waɗannan mutane masu bukata ta musamman suke fuskanta a yankin
so yau dai kamar yadda kuka sani rana ne wanda jama'a wannan majalisar dinkin duniya ta kebe shi ko ta ware domin a tuna da dukan mutanen da suke da nakasa a duk duniya ba nan ko kadai bane yanzu duk duniya duk inda ake da mutanen da suke da nakasa ƴan uwa da suke da nakasa duka ana tunawa da su an kebe wannan ranan ne dan a tuna da ku a nuna muku cewa ba a manta da ku ba duk abubuwan da ake ci kuma a ji korafin ku a mika gaba ga gwamnati ta san yadda za ta taimaka muku
disability ba abu ne da za a ce wai dan kana da nakasa ba za ka yi abu a rayuwa ba ina fatan representative ɗinmu ya ji wannan kuken da aka yi so shine muna gaskiya wannan kuken gaskiya ya kamata a ce an kawo an kai gaba ba wai dan kana da disability ba za ka iya yin komai ba an ce akwai graduate ma a cikin nan
akwai
za ka iya ba abinda ba za ka iya yi ba dan kana da disability amma babu enabling environment din ko mutane masu disability su yi abinda suka so su yi so ni kukana a gaskiya representative ɗinmu yana nan yana zanne dan Allah dan annabi kukan da suka kawo dan Allah akai gaba
nayi roko guda uku na fari nace gwamnati tayi kokari a dauki sunayen mutane da data na kowa da kowa yau in ka juya kana so ka sani mutane disabled miskinai nawa ne a Borno ba wanda zai iya gaya maka so ya zaka yi kai taimaka musu in baka da sunayen su da sauran su so muna kira gwamnati ta samu record din database na all disabled people din da suke Borno na daya taimako da ake bayarwa a wannan matsalolin da ake ciki dama muna da miskinai yanzu kuma as a result of wannan matsalolin da muka samu kanmu wayin sun sake joining din group din miskinai din so mun na cewa masu taimakawa tura da sauran su su duba yadda suke taimaka din ai taimako na musamman ma musamman masu disabled people
kiran da muka yi wa ƴan wana kasassu shine misali mu shiga harkokin siyasa a dama da mu wanda yaji zai iya tsaya wani takara na kasan ka bata hana ka ba kuma baran nan kamar yanda aka ba mu shawari mu yi watsi da bara mu koyi sana'o'in mu na hannu da karatu ilimi da sauransu domin mu muna da gudunmawar da za mu taimaka kasan mu
jarin da mu ma za mu zanna bakin kofa ko albasa ko gawayi ko itace za mu iya sayarwa ba lalle dole sai mun hau titi mun yi bara ba yanzu aka ganin da kake muna nan duk rabin mu akwai na kasassu uwayensu sun mutu sun bar su yara kankana na uku dinsa ga munan abincin da za a ci ma wallahi tallahi sai ka fita kai bara ka samu ka kawo
muna da koke-koke ta fanni ilimi na musamman wanda ake fada wa education muna da koke-koke na rashin IQ wanda suka yi karatu ko kuma suka yi koyi sana'a na hannu wanda ba su da aiki ko kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yanda Lagos da Plateau ta yi muna so ita gwamnati ta sama mana office din mu na kasansu na musamman permanent office din da za a gan mu
kamar yanda dai kuka riga kuka sani wanda muka yi program da ku na wurin koya muku sana'a domin a doke ku daga barace-baracen kan hanya mun doki mutane 108 muka koyar da ku sana'a akan sana'o'i kala daban-daban ko to idan Allah ya kai mu on 16 December shine ranar exhibition naku ranar da kuma za ku fito ku nuna wa duniya abubuwan da kuka yi kuma masoyan ku su yi kayayyakin ku ranar
oh ina requesting network of civil society group ta hada kai da ku su ga sun zo mana da dokar musamman na wanda zamu yi passing din shi ya zamana yana nan kasa kowane gwamnati ya zo ya zama dole ne yayi aiki akan wannan doka
to duka nan shirin ya kammala a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman wakilan namu Haruna da kuma Tamar sai wadda ta hada mana sauti Julie Love Christian da kuma ni Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Ta gaida Usmana yanzu kuma ga Ritwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Za mu so mu sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic wadda a shafinta na farko babban labarin ta tarwaito tsoro ta lullube ɗan makarantar Kumasi Academy inda wani ƙarin ɗalibi ya mutu sannan aka shimfiɗe wasu 44 a asibiti har yau a jaridar da Daily Graphic a shafin baya manoman auduga sun nuna rashin jin daɗin su game da watsi da aka yi da su a ranar bayar da kyautayi ga manoma manoman auduga ne sun ka nuna rashin jin daɗin su da gazawar ma'aikatar abinci da aikin noma wurin nuna amincewa da gudunmuwar su ga wannan fanni a yayin da ake bikin ranar manoma na kasan nan jaridar Daily Graphic har yau ta nuna cewar Switzerland ta amince za ta maido da kudi dala miliyan 320 zuwa Nigeria kudin da ake zargin cewar tsohon shugaban soji na tarayyar Nigeria Sani Abacha ya saci daga jaridar Daily Graphic sai mu kuma duba jaridar Today wadda babban labarin ta shine Amidu na zargin tsohon shugaba Muhammad da yi wa yaƙi da cin hanci zagon ƙasa. In mun leƙa jaridar The Herald kuma ita ta rubuto cewa ne ma'aikatar kiwon lafiya da sauransu sun saka Kumasi cikin rudani yayin da mazauna yankin ke cikin kasidar kamuwa da muganyar cutar nan mai kisa farab daya. Wani labarin kuma na ita wannan jarida ta Herald ne zaɓi tsakanin ɗan luɗa'i da fadar shugaban ƙasa na Flagstaff House majalisar Kirista ne ke faɗa wa shugaba Nana Akufo-Addo to ya zaɓi tsakanin ɗan luɗa'i da zama fadar shugaban ƙasa a nan kuma za mu leƙa jaridar The Informer yadda babban labarin ta a yau shine zamar ɗarɗar a jami'ar Legon dangane da kwandilar dala miliyan 64 na Professor Aiti.
To a gaida Ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. ina son amfani da wannan dama tare da ƴan uwa da iyalan mutanen nan guda 100 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wa afa a cikin a gaskiya na ajin ayaba ne fatin mu Allah ya sa yi ziyara lafiya ki kai lafiya nagode kware gidan Radio America sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare Najeriya
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America mai magana ne ni Inuwa Abdul Malik Kunguru shugaban matasan kungiyar zafi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe a yau ne ina so ne magana akan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo jihar Kano hakika wannan ziyara ba a tashi yin ta ba sai da aka ga siyasa ta doso kai tun hawai Muhammadu Buhari a shekara ta farko ya kamata ya kawo Kano ziyara to wannan ziyarar mun ba mu na'am da ita ba ko ba mu farin ciki da ita ba kuma muna nan akan da kanmu in Allah ya kawo lokacin zaɓen shekarar zaɓe ne zuwa an dabo sai mun zaɓi canji nagode sashin Hausa na muryar America mai magana ne Inuwa Abdul Malik Kunguru shugaban matasan kungiyar zafi sanka da taimakon juna rehen jihar Yobe ku tashi lafiya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America sunana Hassan Dogon Fati daga karamin hukumar Batsari ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya ina miƙa godiya ta ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari a bisa ziyara aiki da ya kawo a jihar Kano ina fatan Ubangiji Allah yanda ya zo lafiya Allah kame da su lafiya kuma Allah ya sanya wannan ziyara tashi ta kawo sauƙin matsalar da ke faruwa tsakanin Gandije da Gwamda Kwankwaso domin ziyarar tana da matuƙar muhimmanci sosai gashi har an saki fursunoni mutum 500 wannan ba karamin abu alheri bane ba
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America sunana Alhaji Musa American suya daga Kebbi Najeriya mazaunin Kwari ina wa kanawan dabu murna da farin cikin zuwa shugaban kasar Najeriya lafiya Kano kuma ina furnat farin cikin fita ce daga Kano lafiya Allah ya taimake mu su kara ma jihar Kano albarka da mutanen jihar Kano jihar Kano ta Buhari ce mutanen Kano kuma mutanen Buhari ne kada ku yarda da wasu munafukai masu cewa Buhari ya ki zuwa Kano zaman lafiyar Kano ya zuwa Buhari duk abinda Buhari yayi Najeriya to insha Allah Buhari yana tsuce shi cikin Kano Buhari hankali na yana can a Kano kar ku damu dan bai je Kano ba ku dan samu matsala ta cewa ku yi hushi kar ku yi hushi kanawa ba san ku da haka nan ba ku kara bashi karfin gwiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari insha Allah Buhari Kano ta haji gidan shi ne
to yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
Ma'aikatan kashe gobara sun shafa ma wurin kashe wutar daji a kananan hukumomin Los Angeles da Ventura biyo bayan tashin wata wuta da safar jiya Laraba a cikin birnin Los Angeles. Wutar dajin ta kona sama da filaye 32,000 kana kuma tana barazana ga sama da gine-gine guda wato 12,000. Wutar ta kai kusa da manyan hanyoyi da makarantu da kuma gine-ginen adana kayan tarihi ta kuma haifar da hayaki mai illa a yankin. Kimanin mutane 200,000 ake kwashewa a wurin. Babu wanda ya mutu a cikin wannan amari sai dai an samu mutane ɗan kalilan suka ji rauni. Ma'aikatar kwana-kwana ta wato birnin Los Angeles ta dauki ɗaruruwan ma'aikatan kashe gobara. Kuma ta kira ga jiragen sama da masu saukar ungulu su taimaka wurin kashe wannan wutar. Magajin birnin Los Angeles Eric Garcetti ya ce an riga an kwashe mutane sama da 230,000 daga Los Angeles da kuma karamin hukumar Ventura din. An ba da umarni a kwashe mutane a wurin da kuma shirya kwasan wasu mutane waɗanda suke nisa da wurin da inda abin ya faru a jiya Laraba wani guda bayan da gwamnan jihar California Jerry Brown ya ayyana dokar ta ɓaci a karamin hukumar Ventura.
To masu sauraronmu na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Baba Makeri da ya taya ni don da haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyanmu Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai an jima.